mai sauraro suna na Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 58 karkashin mai shari'a Aminu Gabari inda kotun ta dage wato shari'ar nan wanda yan sanda suka gurfanar da wato tsohon shugaban hukumar karbar korafi Muhyi Magaji Rimin Gado wanda ake zargin sa da laifin bayar da labarin kanzon kurege zargin da Muhyi Magajin ya musanta tun a baya yanzu aka dai kotun ta dage wannan shari'a domin a fara wato sauraron sheda a kunshin wannan tuhuma da ake yi wa shi Muhyi Magaji Rimin Gado a dangane da wato wata takarda wanda ya gabatar a gaban majalisar dokoki ta jihar Kano wanda kuma binciken majalisar ya nuna cewa wannan takarda ba ta da sahihanci ba daga wato asibitin Abuja take ba kamar yanda shi Muhyi yayi da'awa sai dai tun a ranar da aka karanta masa wannan kunshin tuhuma ya musanta kuma yanzu haka kotun ta dage domin a zo a fara sauraron sheda a wannan kunshin zargi da ake yi masa Yusuf Nadabo Ismail insha Allah rabu zan sake dawowa da zarar wato su lauyoyin bangarorin sun kintsa domin ji daga bakunan su Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan unguwar Noman Salant.